sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Litinin 13 ga watan Disamban shekarar 2021. Baba Yakub Makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa matafiya akan titin gwamnatin tarayya da ta tashi daga Jabaturu zuwa Maiduguri suna ƙara kokawa akan yadda satar mutane akan hanyar ke ƙara tayar musu da hankali. A jamhuriyar Niger kuma hukumar yaƙi da cin hanci a ƙasar ta ƙaddamar da wani aikin zuba ido akan ayyukan 'yan sandan kula da zirga-zirga da nufin tantance zahirin abubuwa irin na zargin cin hanci. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman game da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afirka. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Burtaniya ta sanar da samun mutum na farko da ya mutu sanadiyar nau'in Omicron na cutar coronavirus. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ne ya sanar da mutuwar a yau Litinin, kwana ɗaya bayan da ya yi gargaɗi a wani jawabi da aka nuna ta talabijin cewa Burtaniya na fuskantar ɓarkewar sabon nau'in Omicron kamar wutar daji. Johnson ya sanar da cewa gwamnatinsa za ta kaddamar da shirin yi wa kowane ɗan ƙasar rigakafin COVID-19 zagaye na uku zuwa jajibirin sabuwar shekara, abinda zai hanzarta wa'adin shirin rigakafin na baya da wata guda. Prime Minister ya ce fiye da tawagogin wani bangaren sojojin Burtaniya na musamman guda 40 za a girke a faɗin ƙasar don kafa cibiyoyin yin rigakafin. Ya kuma ba likitocin da ake kira GPs a takaice a Burtaniya umarnin su ɗage ganin masu zuwa ganin likita a duba su don su taimaka wajen cimma burin yi wa mutum miliyan ɗaya rigakafin a duk rana. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa, ɗan shekara 69, gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19 a jiya Lahadi, ko da yake baya nuna alamomin tsananin rashin lafiya a cewar fadar gwamnatinsa. Wata sanarwa da fadar gwamnatin ta fidda ta ce shugaban ya fara jin bai jin daɗi ne bayan da ya bar wani taron makoki da aka yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa F.W. de Klerk a birnin Cape Town a jiya Lahadi. Shugaban, wanda ya samu cikakken rigakafin cutar coronavirus, an killace shi yanzu haka a birnin Cape Town, kuma ya ɗorawa mataimakinsa David Mabuza nauyin shugabancin ƙasar zuwa mako mai zuwa, a cewar sanarwar fadar shugaban ƙasar. A 'yan kwanakin da suka wuce, an samu ɓarkewar cutar da aka yi imanin tana da alaƙa da nau'in coronavirus na Omicron da ke kama mutane kusan 20,000 a duk rana. Masana kimiyya a Afirka ta Kudu ba su ga wata alama da ke nuna nau'in cutar na sanya mummunan rashin lafiya ba. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru a jiya Lahadi sakamakon mahaukaciyar guguwar da ta ratsa jihohi 6 a kudanci da yamma ta tsakiya a Amurka da maraicen ranar Juma'a, duk da cewa wani jami'in aikin gaggawa na fatan za a gano ƙarin wasu mutanen da suka tsira. Barna ita ce mafi muni da aka taɓa gani a jihar Kentucky, inda adadin waɗanda suka mutu ya kai 80. Yawancin mace-macen sun faru ne a lokacin da mahaukaciyar guguwar ta rattattaka wani kamfanin sarrafa kendir. Mummunar guguwar da ba a saba gani ba a watan Disamba a Amurka ta ratsa nisan kilomita 365 a jihohin Arkansas, Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee da Kentucky, amma barnar ta kai har zuwa kilomita 221 a jihar Kentucky. Gwamnan jihar Kentucky Andy Beshear ya fadawa shirin CNN na halin da ake ciki cewa na san mun rasa 'yan Kentucky fiye da 80, adadin zai zarta 100. Wannan shine bala'in guguwa mafi muni da muka taba gani. A yau Litinin jami'an aikin ceto suka gano gawarwakin mutane daga baraguzan gidajen da suka ruguje sakamakon wani abu da ake kyautata zato fashewar gas ce da ta faru ranar Asabar a garin Ravenusa da ke yankin Sicily na kasar Italy, yayin da hukumar kwana-kwana ta tabbatar da cewa akalla mutane 7 suka mutu daga hadarin. Karnukan da ke sunsuno abubuwa sun gano gawarwaki 4 da sanyin safiyar yau Litinin, ciki har da wata jami'ar jinya da ke dauke da juna biyu, kuma jami'an kwana-kwana da ma'aikatan ma'aikatar kare jama'a sun fito da su daga baragwazan gine-ginen a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. An gano gawarwakin mutane uku tsakanin ranar Asabar da Lahadi. Har yanzu kuma ba a san inda mutane biyu suke ba, a cewar mai magana da yawun hukumar kwana-kwana ta kasar. A fashewar da ta faru ranar Asabar, gidaje hudu suka ruguje, wasu uku kuma suka lalace, a cewar hukumomi. Sun kuma ce ta yiwu fashewar ta faru ne sakamakon sirarewar iskar gas daga bututun garin. Ko da yake ana kan gudanar da bincike don gano takamaiman abin da ya haddasa fashewar.
Agaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga gidan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Matafiya akan titin gwamnatin tarayya da ta tashi daga Damaturu zuwa Maiduguri suna ƙara kokawa akan yanda satar mutane akan hanyar yake ƙara tayar musu da hankali. Kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a Shiyar ya ce suna shawo kan matsalar. Wakilin mu Hassan Maina Kaina ya bi wannan hanyar ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Satar mutane da mayakan Boko Haram ke yi akan hanyoyin da suka hada jihohin Borno da Yobe. Wasu na cewar hanyoyin sun zamto tamkar tarkon mutuwa, musamman akan hanyar Damaturu zuwa Maiduguri ko Maiduguri zuwa Damaturu.
Wannan hanya ta yi kaurin suna wurin aika-aikar mayakan Boko Haram da Iswa.
Ina dan wannan tafiya muna ganin motocin matafiya suna kai komo tsakanin wannan hanya, dukko da irin haduran da ake cewa wannan hanya na da shi wurin satar mutane da yan ta'addan Boko Haram ke yi akan wannan titi. A daidai wannan wurin da nake wucewa yanzu, mayakan ISWAP sun sha sace matafiya a wannan wuri, yayin da bangare ɗaya kuma muke ganin jami'an rundunar sojin Najeriya, wato na operation haɗin kai cikin shirin kota kwana, su ma suna sintiri.
Sunana Muhammad Abacha, mu ne kuma direbobi na kan hanyar Maiduguri. To a gaskiya bizabillah, mu da muke bin hanyar nan muke ganin abubuwan da yake faruwa, gaskiya mu shahada muke bin hanyar nan.
Sale Bakoro kuma ni ne sakatare na kungiyar direbobi a reshen karamar hukumar Damaturu. A game da hanyar Maiduguri, a kullun idan muka tashi muna cikin fargaba zaka ga an tare hanya, an tafi da matafiya. Ti kuma hanyar Maiduguri in zaka tare ta na minti biyu zaka iya tara motoci, a cikin minti biyu nan zaka tara mota sama da 15 ko fiye da haka. Ba da jima wannan magana nake gaya maka, an tare hanyar nan daga Damaturu zuwa Maiduguri har an tafi da wasu daga cikin fasinjoji.
Latin Tibi, babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a jihohin arewa maso gabashin Najeriya, Major General CG Musa.
Yanzu me ake ciki kan wannan hanya?
To yanzu mun ƙara ƙarfin sojojin da ke wurin, units da ke wurin duk an ƙara musu abubuwan aiki. Akwai mutanen ƙauyukan da ke tare da waɗannan mutanen, suna gaya musu tafe-tafen sojoji. In soja na nan sai su gaya musu sai su koma can inda soja ya bar su je su tare hanya. To abin da ke bamu, amma mun tabbatar ma mutane kar su damu. Komin yanzu jirage muna da su, yanzu suna kallo kowane lokaci. Sojojin ma an ƙara musu mutane, an ƙara musu makamin aiki. In Allah ya so za a samu su.
Ranka ya ɗaya kamar hanyar da Maturu nan, ko suna cewar lalle za a yi 'yan Boko Haram ɗin nan suna kusa-kusa da hanya ba ne suke ba. Me zai hana ku bi su inda suke ɗin ku gama da su ne?
Su yadda suke, ka gane yadda muka yi magana, suna cikin jeji ne, suna ɓoye-ɓoye. Yadda ma suke yanzu, yawanci suna cikin ƙauyuka inda mutane suke zama. In za su wani abu ne sai su fito su ga mota su zo. To in 'yan ƙauyukan su ma suka ce to yau mu ma ba mu son ku, wannan abin zai ƙare. So ba abun da sojoji ne kawai za su yi ba, mutane ma ya kamata su ma su sa baki. Shi yasa yake operation haɗin kai, muna buƙatar kowa ne ya zo ya kama ya taimake mu. Kaga mu dukkan muna yin haka za mu same su, ba za su samu wurin fansa ba.
Wani ƙarfin guwa zaka bayar masu bin hanya nan, musamman daga Damaturu zuwa Maiduguri ko Maiduguri zuwa Damaturu?
Za su gani cewa akwai canji, akwai ƙaruwan karewa a wurin duk waɗannan abubuwan da ke yi. Su ba wai wani abu suke yi ba, yanda suke yi in sun ga sojoji sun wuce aka kira su su bi ta baya, su dai kawai suna surunan su cewa suna nan ne. Amma mutane kar su damu, in Allah ya so za mu samu kan wannan abun kuma muna kai a ciki, mun tabbatar musu cewa za su samu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Damaturu, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Hukumar yaƙi da cin hanci a jamhuriyar Nijar ta kaddamar da wani aikin zuba ido akan ayyukan 'yan sandan kula da zirga-zirga da nufin tantance zahirin abubuwa irin na cin hanci da ake zargin suna wakada a tsakanin 'yan sanda da masu ababen hawa. A ci gaba da neman hanyoyin murkushe wannan haramtacciyar ɗabi'a da ta shafi dukkan fannoni na rayuwa a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yawaitar koke-koken jama'a dangane da yadda wasu daga cikin jami'an tsaro suka mayar da aikin kula da sha'anin zirga-zirga tamkar wata hanyar tatsar kuɗaɗe a hannun waɗanda aka samu da laifin taka doka yasa hukumar yaƙi da cin hanci halisiya da hukumar 'yan sanda kaddamar da wannan shiri na haɗin gwiwa domin gano gaskiyar lamari, kamar yadda daraktan sashen kula da bincike a hukumar halisiya Kaftan Sama'ila Alhaji Isuhu ya yi mana ƙarin bayani.
Kasan shi abin da shahi cin hanci da rashuwa abu ne bi shahi ba, wato 'yan sanda kawai hadda ma 'yan zirga-zirga. To kenan za mu tsaya mu ba abin sannu mu bi shi da kyau mu gani wane ne ke da lahi, kansu 'yan sanda masu bincike masu control akan hanya, kansu ma 'yan zirga-zirga da kenan suna waɗansu abubuwa kamar wato wanda ke misalin cin hanci wanda ke hana a tsaya a bido kayan da ya kamata.
Tunda dai aka baza jami'an a wasu muhimman wurare na nan birnin Yamai domin zuba ido akan mu'amalar masu ababen hawa da 'yan sanda a ƙarƙashin wannan tsari.
Za mu tsaya mu sa idanu ne mu gani ya ne ake aikin, mu ga in mutane sun sake hali to shikenan za mu tsaya mu ba abun sanin sana, amma in ba sake hali ba kenan sanda ta iko za ta bugun kowa da
yaƙi da cin hanci. Wani aiki ne da tunfil azali ya wajaba a wuyan 'yan sanda, in ji mataimakin shugaban hukumar 'yan sandan jihar Yamai Abdu Ibrahim a yayin bikin kaddamar da wannan shiri.
An kwaliji di shi tule dosiye de lutte contre la corruption qui sont traités par la Alsia.
Yace sanannen abu ne hukumar 'yan sandan farin kaya ke da alhakin kula da dukkan wani rahoton binciken da ya shafi ayyukan hukuma. Haka kuma hukumar 'yan sanda kan bi diddigin dukkan wani zargin cin hancin da ya shafi jami'anta, kuma idan aka gano ƙamshin gaskiya a irin waɗannan zarge-zarge takan ɗaukar hukuncin da ya dace akan irin waɗannan ɓargurbin jami'ai. Haka muke da wasu matakan rigakafin cin hanci a aikin 'yan sanda. Yaƙi da cin hanci wani abu ne da ke buƙatar gudunmuwar kowa don ganin an cimma nasarar matakan da hukumomi ke ɗauka, in ji Sherif Isuhu na ƙungiyar Transparency International.
Da ba a mazancin cin hanci da rashawa, kaga yanzu an amince da akwai shi, kuma ana ɗauka matakai saboda ciwo kanshi kenan. Muna tsammanin cewar in an ka ci gaba za a iya samu a rage wannan al'amarin da ya hana ma ƙasa ta ci gaba. Abubuwa ne wanda gaskiya kowa siyasa hannun shi ana sa a ci nasara.
Hukumar halsiya da hukumar 'yan sanda sun bayyana shirin faɗaɗa wannan aiki na zuba ido akan mu'amalar 'yan sandan zirga-zirga da masu ababen hawa zuwa sauran jihohi a nan gaba, kamar yadda shirin zai shafi sauran sassan da bayanan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a suka bada damar gano alamomi masu kama da cin hanci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. To madalla, da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman a game da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya da kuma hanyoyin samun mafita da Sani Shaibu Malumfashi ya haɗa mana.
A yayin da shekara ta 2021 take ban kwana, babban lamarin da ya shawa shugabannin kasashen duniya kai shine bijirowar sabuwar samfurin cutar corona, wato Omicron. Ganin Afirka, musamman Afirka ta yamma, abinda yake shawa shugabannin waɗannan kasashe da sauran mahukunta kai shine batun taɓarɓarewar tsaro da kuma kuncin rayuwa. Wannan lamarin ne ma fa sanya a kasar Burkina Faso Prime Minister kasar ya mika takaddar barin aiki ga shugaban kasar tasu, hakan kuma bisa doka na wannan kasa ya kawo ƙarshen gwamnatin da suke ciki kenan kacokan ɗinta. Shi wannan Prime Minister da ya sauka ne sabili da rashin tsaro, ko kasan abinda zai sanya bakar fata da ke kan mulki ya sauka don raɗin kanshi ba ƙaramin lamari ba ne. A Najeriya ma, ƙasa mafi yawan jama'a a Afirka ta yamma, batun tsaro shine babban matsalar da wannan ƙasa take fuskanta, musamman kuma a yankin arewacin ƙasar, ta yadda duk inda ka ga mutane manya da yara hankalinsu ba kwance yake ba, babban abin da suke tunani shine batun tsaro. Lamarin rashin tsaro ya ɗauki wani sabon salo, ganin yadda yanzu maharan suka koma ga buɗe wuta ga duk wata motar da suka ga ta taho suna neman su tsaida ta don yin garkuwa da mutanen da ke ciki. Abokin aiki na Sokoto Muhammad Nasir ya tabbatar da abin da ya faru daga bakin kwamishinan 'yan sanda na jihar Sefi Kamaluddin Kola.
It was an attack by the bandit came out from the bush and shot at a traveling
vehicle. Traveling vehicle was a 18 Starbus that was going from Savo Brinning to Kaduna with passengers. Some pocket of bandits came up and out of this bush and shot at the tires of the moving vehicle, which resulted in the somersaulting of the vehicle. While this vehicle somersaulted, it caught fire. Six of them came out with burnt injuries. Three of them came out without much injury, while 23 of these passengers got burnt.
Wannan al'amari ya faru ne a lokacin da wata mota kirar safa mai daukar mutane 18 ta taso daga Sabon Birni zuwa Kaduna. Sai yan bindiga suka rugo a guje daga cikin daji suka bude mata wuta inda suka harbe tayoyinta. Ta fadi ta je tana mummurgina jinkadan ta kama wuta. Mutane 23 sun mutu. Guda 9 sun je raunuka daban-daban kuma an kai su asibiti. Tsohon gwamnan Sokoto da Talatu Bafarawa ya koka game da wannan lamari na rashin tsaro a yankinsu.
Tsadan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau wannan yanki namu isa Sabon Birni, Shinkafi, Goranyo muna cikin musifa ga irin abubuwan da muka ciki yanzu.
Duk wani mahalukin da ya fada hannun yan bindiga, labarin da zai baka yana da ban tausayi kuma sai kaga alamar kaduwa da rarudani a yayin da yake baka labarin nan sai ga hayyana kuka. Kamar dai ita wannan mace wadda yanzu haka ta bar kasar nan tana kasar waje bayan ta shafe wasu kwanaki a hannun mahara wanda ta ce ta ga abin da ba shi kenan ba, sun yi mata ba daidai ba. Ta cire kunya ta faɗa cewa lallai sun yi mata fyaɗe, kuma tunaninta shi ne ‘yan mata da kuma matan da za su kasance a hannun waɗannan mahara da wanda suke hannunsu irin abubuwan da za su fuskanta har gabanin Allah ya kubutar da su daga hannunsu.
But wallahi tallahi, if you have not been through what we've been through, a lot of us that have been in captivity and been raped multiple times by terrorists, you would not know the pain. Nobody said anything. And that's what's happening right now to our children. They're being killed. Nobody's saying anything. Nobody's accepting any refugee from northern Nigeria.
Ta ce sun yi min fyaɗe so da yawa, na yi ihu, na yi kuka, na gaba ne, na ruɗe, har sai an riƙe ni. In abubuwa suka taso mani, ba wanda ya taimaka mani, ba wanda ya ce komi, kuma har yanzu ba abin da aka yi a kan wannan al'amari. Ni dai yanzu na bar ƙasar, ina waje. Amma ina tunanin waɗanda ke baya, waɗanda ba su da mafita, gashi kuma babu ƙasashen da za su karɓi ‘yan gudun hijira na lardin arewacin Najeriya. Hakan ya sanya Kabir S. Kuka, wani tsohon ɗan jarida abokin aiki wanda ya tuno da abin da ya gani can wasu watannin baya a lokacin da suka je tsawwa, lokacin da ‘yan bindiga suka aikata wani aika-aika. Ga abin da ke cewa.
Abinda har gobe har jibi ba zan manta da shi ba, wanda ido na ya gane mani da kuma waɗanda bayanai na hakika suka tabbatar mani a matsayin ɗan jarida. Akwai kusan shekara guda abin da ya faru a ƙauyen Tsawwa da ke cikin ƙaramar hukumar Batsari, inda ‘yan ta’addan nan suka je a wani dare na ranar wata Litinin suka ƙona garin kaf sai ɗaiɗaiku suka tsira. Mun je wannan gari tare da tawagar a ‘yan sanda ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ‘yan sandan jihar TP Sanusi Buba. Mun je wannan gari na Tsawwa. Ka san dai ɗan jarida da gane-gane da dauriya ce, amma wallahi ina tabbatar ma kusan ɗaiɗaiku mu ne ke wanda ba su san da hawaye ba akan abin da idanunmu suka gani.
Mun ga gani.
Mun ga dai gawan mace ƙonanna da goyon yaro ga yara nan gehe guda tana ƙoƙarin lullube su. Kaga kariya kenan. Farkon shigan mu ba a garin ga wata yarinya muka fara gani. Yarinya kuma duka bata wuce tsakanin shekara 4 zuwa 5 ba. An kashe ta koyi take. Ga dattijo can mun gani a cikin ɗaki an tabbatar mana da cewa wannan mutum ya daɗe ko ƙofar gida ko ƙofar ɗakin ma ‘yan bukkar da yake ciki bai iya hitowa da shi da ɗan jiya ce an ƙona su. Ga wani rubutun an ce mamu akwai yara a ciki waɗanda ita uwar ‘ya’yan da ta ga abin da ke faruwa ta yi ƙoƙarin ɗaukar ‘ya’yan wai ta sa su a tsira, ashe wai daga cikin ‘yan ta’addan nan wani ya gani. Yanzu suka sama rumbun nan wuta, yaran nan suka ƙone. Mun tada ana wankan waɗansu gawawwakin, mun tada ana ɗinkan likafanin waɗansu, abin ba daɗi sai ka gani.
Wani wanda ɗan uwansa yake hannun mahara ya saki hirar da suka yi na daidaitawa na kuɗin da za a biya su fanshi dan uwansu. Wannan lamari yana da ban ta'ajibi tare da ban tsoro. Ga yadda firas ta kasance.
Karamin barawo ka tarewa da daddare, ko kuma ya kai ya nade ya zo gidan wani ya dauka, mu ba mu zuwa gidan kowa. Bakin titi za mu tsaya da rana, Allah mu tsaya, dole a ba mu, dole kuma mu dauko na dauka. Wannan tabbaci Allah kuma ya ba mu ga dama, in ka ga dama mu shirya, in ba ka ga dama ba ni fara yi ma bori irin nawa.
Nan kai ai hankuri, don Allah nan kai di.
Na gama hankuri na. Titi za mu tsaya da rana, Allah. Sai mun yi kwaje da yana tsaye mu kora shi mu tsaye wurin mu tsaya mu kama. Ka tambaye su ka ji da rana mun ka kama su ba da daddare ba. Yawwa, ɗan takarar gwamnan ko na Zamfara mun tare shi ya sha kwana zai guduwa da direba ne da ɗan reni wawa ne da kama shi mun kai ba mu kace shi mu an ci kuɗinmu mu saka. Amma shi da ya guda mana gudu za shi sai da an ka kace shi direban kuma ya duruga ya wulakan.
Waɗannan bayanai tare da ire-irensu su ne suka sanya yanzu ƙasar duk inda ka ga mutane biyu uku ba abin da suke magana shi ne na tsaro da kuma yadda za a samu mafita. Hakan ya sanya aka shirya wani taron koli a Abuja makon da ya gabata, inda tsohon minista kuma tsohon hafsan soja General Mogoro ya yi jawabi a wajen wannan taro game da hanya mafita ga wannan al'amari.
I'm asking for the recall of the child soldiers of Unifil operations, Echo One operations, and the ones that have served in the Sudan. We should raise thousands and hundreds of battalions. Similarly, Mr. President, shall recall all the retired officers from the rank of lieutenant.
General Mogoro ya yi kila ne ga shugaban ƙasa da gayyato a rundunar ECOWAS da kuma waɗanda suka yi yaƙi a Sudan. A kuma kafa dubban rundunonin soja. A kuma dawo da dukkan hafsoshin soja da suka ritaya daga mukamin laftanar zuwa sama su koma bakin aiki don a yaƙi waɗannan 'yan ta'adda da kuma 'yan bindiga da suke kawo matsala a ƙasar nan. Ya ci gaba da cewa.
The National Assembly should pass a law to deal with collaborators and saboteurs. Mr. President should give Boko Haram and any bandits in this country a time frame for them to go and lay down their arms unconditionally.
Ya kamata majalisar ƙasa ta kafa doka da za ta baiwa shugaba Buhari ikon yakar masu tada ƙayar baya da kuma ta'addanci a cikin Najeriya da ma masu dafa musu suke dagula harkar tsaro a Najeriya. Ya kuma yi kira ga shugaba Buhari da ya baiwa 'yan ta'adda da 'yan bindiga wa'adi na lokacin da za su aje makamansu su tuba ba tare da wani sharadi ba. Suma sauran kungiyoyi yanzu masu zaman kansu masu rajin tabbatar da zaman lafiyar al'umma suma sun yi shirin zanga-zanga.
Iya fita a ido ma ba ma iya tafiye-tafiye komai ya tsaya harkar sufuri komai muna cikin tashin hankali muna cikin halin na gaganika ai marasa yadda zamu ɗan uwanmu kullun labarin kisa ake yi an kashe mutane a Sokoto an kona su a cikin mota kuma mu ba mu ga wani effort ga gurin shugaban kasa domin ganin cewa yayi wani abu akai ba ya aiko da sako ba mataki ya kamata ya dauka mu ba mu ji ya dauki mataki ba shi yasa muka shirya wannan abin zamu ci gaba da fitowa.
Sani Shabi Malafa shi murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sani Malafa shi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Allah, 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 All
wasanni a takaice.
Karshe dai Najeriya ta raba gari da mai horar da ƴan wasan kasar na Super Eagles Ghana Pro hakan ko ya biyo ne bayan matsin lambar da hukumar kwallon kasar ta NFL ta fuskanta daga ƴan Najeriya dangane da buƙatar sauya kocin wanda wasu ke ganin bai tabuka komai ba illa haifar da koma bayan kasar a sha'anin kwallon kafa. Tsohon dan majalisar dattawa daga jihar Kaduna Comrade Shehu Sani na daga cikin masu wannan ra'ayin.
Duk wanda ya san tarihin kwallon kafa a Najeriya dole idan ya lura da kyau zai ga cewa koma baya aka samu ba wai an ci gaba ba, kuma dalilai guda biyu ne. Na farko shine inda ake tafiyar da hukumar kwallon kafa ta Najeriya akwai matsaloli daban-daban wanda siyasa ya shigo da kuma sa hannun gwamnati da kuma mutane wanda ba kwallon ne suka sa a gaba ba a sarran suka sa. Na biyu kuma shine shi irin wannan coach da aka dauko ro tun da yazo Najeriya ba ta yi wani rawan gani a bangaren kwallon kafa ba.
Bayan sallamar ro an nada tsohon dan wasan kasar Augustin Gabon a matsayin coach na rikon kwarya. To ko yaya ake ji da wannan matakin? Bello Abubakar mamba ne a hukumar kwallon kafar jihar Sokoto da kuma hukumar NFF.
Gaskiya wannan shin da NFF suka doka ya muna daidai tuntuni muke faɗa musu cewa ya kamata a cire wannan coach din. Wannan coach din ba coach bane, agent ne, ba wani abu da yake ƙara mutu tafin Najeriya. Sai ha ga muna da zazzara ta ƴan wasu amma in su buga mu Najeriya ba su iya buga komai, saboda me babu wanda ya kamata ya ba su shawara da ya kamata su yadda za a yi wasa. Sannan kuma ina waɗanda aka ba yanzu kamar su coach Gabon Fati Alfieri.
Ro dan kasar Jamus mai shekaru 68 ya soma aikin horar da ƴan wasan na Najeriya ne a shekara ta 2016, kuma shine koci mafi dadewa kan aikin a tarihi. A wani labarin makamancin wannan kuma kasashen Sudan da Guinea sun nada waɗanda za su jagoranci ƴan wasan su zuwa gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika mai zuwa a kasar Kamaru a matsayin masu horar da ƴan wasa na wucin gadi. Gini ta nada dan kasar da aka haife shi a kasar Faransa Kaba Diawara a matsayin koci na rikon kwarya. Haka ita ma Sudan da ta kasa samun nasara ko daya a gasar cin kofin kasashen Larabawa ta sallami kocin ta kuma mai gurbin sa da dan kasar Burhan Tia. An tsara jadawalin fafatawa a zagayen 16 na gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun nahiyar Turai a yau Litinin. A jadawalin fafatawar mai rike da kambin gasar wato Chelsea ta Ingila za ta kara ne da Lille ta kasar Faransa, Manchester United ta hadu da Atletico Madrid ta kasar Spain, yayin da Liverpool za ta kece Reni da Inter Milan, Manchester City za ta kara da Sporting, Bayern Munich kuma da Red Bull, Benfica za ta fafata da Ajax, sai Juventus wadda za ta hadu da Villarreal, yayin da za a yi karon battar karfe tsakanin PSG da Real Madrid. Za a buga wasannin na matakin na 16 na gasar ne karon farko a ranakun 15 da 16 da kuma 23 ga watan Fabrairu, yayin da wasanni na biyu kuma za su zo a ranakun 8 da 9 da kuma 16 ga watan Maris. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To madalla yanzu ko ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Kaniya ta sanar da samun mutum na farko da ya mutu sanadiyar nau'in Omicron na cutar coronavirus. Prime Minister Britania Boris Johnson ne ya sanar da mutuwar a yau Litinin, kwana ɗaya bayan da ya gargadi a wani jawabi da aka nuna ta talabijin cewa Britania na fuskantar barkewar sabon nau'in Omicron kamar wutar daji. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa, dan shekara 69 da haihuwa, gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar COVID-19 a jiya Lahadi. Koda yake baya nuna alamomin tsananin rashin lafiya a yanzu a cewar fadar gwamnatinsa. Adadin waɗanda suka mutu ya ƙara a jiya Lahadi sakamakon mahaukaciyar guguwa da ta ratsa jihohi 6 a kudanci da yamma ta tsakiyar Amurka da maraicen ranar Juma'a. Duk da cewa wani jami'in aikin gaggawa na fatan za a gano ƙarin wasu mutanen da suka tsira.
Masu sauraro, baki ɗan abin ne ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Bishop da ta ba da umarni, da ma injiniya mu na wannan daren Baba Yakub Makeri da shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.